Fashewar Nakiyar da abu ne da misalin karfe 11:30 na safe a ɗakin Adana Bamabamai na ofishin ƴan sanda da ke Jimeta a jihar Adamawa. Alƙalma da rundunar ƴan sanda na jihar Adamawa ta bayar ya nuna jami'an ƴan sanda hudu ne suka yi asarar ransu, ciki ma har da mataimakin babban jami'in sashen kwance Bamabamai da Nakiyoyi, yayin da dama suka sami raunuka da yawa daga cikin su kuwa mata ne masu aikin bada hannu, wato yellow fever. Na iske kwamishinan ƴan sanda na jihar Adamawa Malam Muhammad Gazali a rabar ofishin ƴan sanda inda aka samu fashewar bam din. Ga kuma bayanin da ya mini game da akwar wannan hadarin.
Abin da ya shafa ƴan sanda ne ya shafa, bai shafi civilians ba. Don naji an ce akwai yaran makaranta, babu abin da ya samu yaran makaranta, babu makaranta ta da nan wuri. Jimeta police station ne.
Wannan ka hari aka kawo a wannan ofishin ƴan sanda ko kuma Nakiya ce daga wurin ƴan sanda ta tashi?
Abin da Nakiya wanda aka ajiye ne, wanda aka samu wajen su ƴan Boko Haram shine wanda aka aje, wanda yake da video for exhibit a kai su duk inda za a kai su wannan abun ya faru. Shine muke son mu je mu gani, don kaga yanzu sun cika wanda yaje kusa, don akwai wanda zai tashi, shi yasa muke nan kusa tukun.
Shi ma mataimakin gwamnatin jihar Adamawa engineer Martin Babale wanda ya kai ziyarar gani da ido a ofishin ƴan sandan ya ce kasancewar ofishin ƴan sandar a bainar jama'a kuma kusa da makarantar yara ya ce ba karamin hadari bane, ganin yadda fashewar bomb din ya girgiza ko mai lalatawa su gine-gine da ke makwabta da ofishin ƴan sandan. Ya ce gwamnati za ta dubi yiwuwar sakewa ofishin matsuguni saboda kaucewa sake afkuwar al'amarin.
Ito yanzu dai mun samu na assessing damages da ya faru, kuma in ya kai ga cire wannan station daga za a kai shi kai ta wani zai gina cikin gari kuma cikin jama'a.
To a yanzu an ce maka kamar mutum nawa ne wanda abin ya shafa?
Ƴan sandan mutum hudu ne muka samu labari wanda suke kan maintenance work, abin ya tashi da kuskure ne ba wai an yi shi da niyyar, amma wanzu a ce kwan babu ne abu kan roka a cikin ofis na polis na abin ya faru.
Bincike da na gudanar ya nuna ɗaya daga cikin Bamabamai da aka kwato daga hannun ƴan Boko Haram ne ya fashe kana ya tada sauran a ɗakin Adana Bamabamai da Nakiyoyi na sashin kwance Bamabamai da Nakiyoyi na ofishin ƴan sanda da ke Jimeta a jihar Adamawa. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, Najeriya.